Haleluya. Girmana kane ubengeji. Babu wani kamarka. Kene me girma. Kene me jinka.
Babu wani kamarka.
Kede sarkin yaki. Zakin Yahuza.
Yeah.
ka sujada ne muke.
We worship you almighty God, yeah. Up a voice to bless you. We worship. Kaine me girma, kaine me mulki ubake.
Wawa wawa wawa.
Gamu manzo chikim gaskia chikiruku. Sujada.
Yeah.